أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 16 da watan Muharram shekara 1447 hijiriya wanda ya dace da 11 da watan 7 shekara 1425 miladiya zan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 189 muna cikin kitabul jana'iz littafin da ya shahi babuka shafitir inda ya shahi bayani akan jana'iza eh akwai hadari sai ana leƙawa dan mu je mamaye mu ga bakin abinda Allah ya kadarta mu samu insha Allah zan mu tashi babu na 45 inda al-Imam al-Bukhari ke cewa babu ma yunha anin nauhi wal buka'i waz zajri an zalika babin da ke bayanin abinda aka hana gami da ƙara da kuka da tsawatarwa gami da haka ma'ana a wajen mutuwa zan mu tashi hadisi na 1305 daidai inda al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Haushab haddathana Abdul Wahhab haddathana Yahya ibn Sa'id akhbaratni amratu bint wan Abdurrahman qala take cewa samitu Aisha radhiyallahu anha taqulu naji Aisha Allah rai tana cewa lamma jaa qatl Zaid ibn Harisa yayinda mutuwa Zaid ibn Harisa da Ja'far ibn Abdul da Ja'far da Abdullah ibn Rawaha ya tazo jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam urfi wal huzn annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna ana gane damuwa tare da shi wa ana afdalu min shakkir babini ina leƙowa ta gehen kofa fa atahu rajulun fa qala wani mutun ya zo ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inna nisaa Ja'far lalle matan Ja'far wa zakara bukaahunna ya ambaci kukansu fa amarahu bi an yanhahunna ya umarce shi ya hana su annabi ya umarce shi cewa ka hana su kuka fa zahaba ar-rajul summa ata wannan mutun ya tahi sannan yazo fa qala qarna haytuhunna na hana su wa zakara annahunna lam yadainahu ya ambata cewa bisu mushi biyayya ba da yace su daina fa amarahu saniya an yanhahunna ya umarce su na biyu cewa ya hana su kaga nan gurin kamar da mu gani hadisai masu iskali wanda yake ganin dama suka annabi sai ya ce sahabban annabi sai ya ce gashi matan sahabbai ne annabi ya ce musu subarka za sun kiya an ƙara koma an ce subarka za sun kiya to amma mun gani cewa ba ya ce ba annabi ya ce musu a'a shi ya je kawai tsawatar da su cewa su bari amma da sun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba zancan a komo a ce busu hanu ba yace summa ata sannan ya koma yace wallahi laqad galabna ni haqiqa wallahi sirrin jayeni au galabna na ko kuma sirrin jayemu shakku daga Muhammad ibn Haushab ne fa za'amat anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ta raye cewa ita amratu kenan to Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hasu fi afwahin turaba wa tsakasa a bakin su fa qultu sai nace argamallahu anfaka Allah durmiyar da hancinka kalma ce ake fadinta ba ana nihin muguwa addu'a ba fa wallahi ma anta bi fa'ilin kai baka aikata ba abinda aka umarce ka wa ma tarakta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ana'i kuma baka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gami da wahala wannan hadisin ya gabata can baya hadisi na 1306 al-imam yake cewa haddathana abdullahi ibn abdul wahhab haddathana hammad ibn zaid haddathana ayub an muhammad an ummu atiya radiyallahu anha qala take cewa akhadha alaina an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda bai'ati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawari a wajen mu baya'a Allah na nuha kada mu kukan mutuwa fa ma wafat minna imra'atun ghayra khams nuswa tace babu wata macen da ta cika wannan alƙawari cikin mu banda mata guda biyar ma'ana wadda kabba tarihin ta tun sa dau alƙawarin nan ba ta yi ba ita tace ummu sulaim da ummul ala da ibnatu abi sabra imra'atu mu'az matan mu'az je wa mar'ataini da wasu mata biyu au ibnatu abi sabra ko kuma ibnatu abi sabra da imra'atu mu'az da wata mace daban wannan hadisan guda biyu su ne da al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo karkashin baban hanu kuka tsawatarwa gami da kuka yace dulla ala anna buka'in kai wa kake cewa galabuna na sirrin jaye mu yace wannan yana nuni akan cewa kukan na matan Ja'far da Zaid wanda aka hana su ba kuka bane na haramun ba kuka bane da ihu wanda aka hana da a ce wanda aka hana ne na haramun yace la zajarahunna hatta yanhanna anhu da ya tsawatar da su har su hanu gaba daya kenan ba niyaha bace kuka ne na hawaye amma duk da wannan ala babul istihbab aka so su fasa wala yu'mar an-nisa inda buka innal haij lahunna an yad'una sabrahunna shi yasa aka san cewa mata da suka kasance kukan su yana tayar da kuka al'uwa ɗaya in tayi sai ta tayar ma da ɗaya kuma suna da rauni wajen hakuri sai aka kyale su sai aka hana su su bar wannan kimma da suke dan kayya bayi zuwa ga wancan na haramun kin shi yasa aka hana su saboda tauye su qada al-zari'a dan a tauye zuwa ga ka ai babban kukan kenan wannan fassara da wasu suka bada kenan cewa kukan da suke yi kuka ne na hawaye amma kuma saboda cikin jama'a ne zai bayi zuwa ga wancan babban kukan sai aka ce a hana su wa fihi min al-fiqh cikin wannan baban abinda zan mu doka na fiqh cikin hadisan nan anna lil alimi an yanha anil bahi malami yana iya hana wani abu na halak idan wannan abun zai sa a aikata wani abu na haram ko kuma an ji tsoron wannan halakin zai ta jayo wata haram duk wanda ke kiwo kewayen iyaka zai fada cikin iyaka yace wannan hadisi yana nuni cewa hadisin annabi sai ke cewa fa iza wajabat fala tabkin nabakiya idan mutuwa ta tabbata kada wata mai kuka ta yi wannan akan mustahabbanci ne dan hada kai tsakanin hadisan faqad qala yake cewa lakin hamza talabu wakilahu sai dai hamza bayyana masu mushi kuka hadisin ummu adiya yana nuni akan cewa qara gida da awar jahiliya shine ake haramtawa kuka li'annahu lam yaqafil bai'a min ghairi fardin saboda bai zo ba cikin mubaya'a ba tare da farilla ba da tace babu wata da taccika banda mace biyar wannan gaskatawa ne take ikhbaru shari'a annahu bi naqsil aql wa dini tabbatarwa abinda annabi ya ba mu labarin cewa mata akwai karancin hankali da karancin addini wa min khuliqa min ad-dal'il aju kayfa yastaqimu yace wanda aka halice shi daga karkataccen hakarkari ta ya zai zama mai kake wa yarji'u ila al-haqi wa yanqadi ya zai karka zai bai kauya ga gaskiya kuma ya sallama yana da wahala sai ka tariga ga matan sahabbai ne fa amma wannan alƙawarin da suka dauka na mubaya'a cewa ba zai kukan mutuwa ba cikin dubunnai kaji biyar ake cewa suka cika wa fi afrad muslim a cikin wani hadisin da muslim kadai ya huddo daga hadisin abu malik al-ash'ari marfu'in hadisi ma'ana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce arba'un innati min amr al-jahiliya la yatrukuhunna abubuwa guda hudu cikin al'umma ta lamari ne na jahiliya amma kuma ba za su bar shi ba abun na jahiliya ne an yi hani amma kuma ba barin shi sai ba na farko ce al-fahru bil ahsabi al-fahari da danganta irka mu ne diyan suwa ne mu ne asalin garin nan mu ne asalin kaza wa da'ani fil ansabi da kuma suka cikin nasaba su rika sukan nasabar wani wal istisqa ibn nujum an yaha da kuma neman shayarwa neman ruwa ruwan sama da taurari yace wani yaha da kuma kukan mutuwa kaga duka wannan abubuwan guda hudu in kan nura cikin al'umma akwai su ba fasa su ba za a yi kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada na gabe ce anna'iha ya tabbata cikin hadisin da shi ma muslim ya huddo yace anna'iha tu iza lam ta tuqawla mutu ta tuqami yawm al-qiyamah la sirbal min qadran wa dhir'un min jarabin mai kukan mutuwa wanda aka haramta idan bata tuba ba duk macen da ke yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bata tuba ba kafin mutuwarta za a tada ta ranar kiyama tare da ita da wando na abun nan na kunhi wa dhir'un min jarabin da kuma riga ta abun nan ta kazuwa me yasa wannan dan saboda duk wanda ke tare da su wuta ta hi kama nan da nan kamar a ce qadran wani sinadari ne da ake sa kamar petrol wanda wuta tana kamawa sosai daga an sa shi wuta tana kama abun to za a sa mata shi sannan a sa ta wuta da kuma dir'un min jarab riga ta kazuwa cutar kazuwa bukhari ya huddo daga ibnu abbas mauqufi yake cewa khilalu min khilal al-jahiliya akwai dabi'u na dabi'un jahiliya ne ce adanu fil ansabi suka cikin nasaba ka rika sukan nasabar wani wanni ya hatu da kukan mutuwa yace istisqa'u bil anwa da kuma neman ruwan sama da taurari wani duka yana ciki duk yana ciki sai dai wanda zai zama nan mummuna shine wanda aka faɗa a fuskar aibatawa yake cewa a cikin hadisin Ummu Atiya yana gaskata mana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa, wannan kuma mun faɗe shi a wancan littafi. Yace wa fihi fadilatun zahira lin nisa'il mazkurin suwar mazkurat, a cikin wannan hadisin akwai farala kyarara ga matan nan guda biyar da aka zanu na sahabbai. Iyad yake cewa ma'ana cewa ba su cika ba, lam yafi mimman baya Annabi sallallahu alaihi wasallam a Ummu Atiya fil waqtin ladhi baya fihi nisa'a illa mazkurat, matan da take ambata suke tare da ita a wannan lokacin ba wanda a cika sai wannan. La annahu lam yatrukun niha, ba wai ana nihin ba cewa cikin matan musulmai kan wani ya fahimci cewa dubbu suwar kukan mutuwa da aka hana banda wannan guda biyar kin, ba wannan ba take ni, tana nihin cikin matan da suke tare da ita a lokacin take magana wannan guda biyar kin su kadai ne wanda suka cika. Ba ana nihin ba cewa duk matan sahabbai sun yi mukhalafa ga umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kukan mutuwa suke yi. Babi na gaba, babul qiyamul lil janaza, babin da ke bayanin tsayuwa ga jana'iza idan jana'iza ta zo ta wuce ko kuma an dauke ta ayi tsaye. Hadisi na 1307 al-Imam al-Bukhari ke hadathana Ali ibn Abdullah hadathana Sufyan hadathana Zuhri an Salim an abihi an Amir ibn Rabi'a an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yace daga Annabi alaihi salatu wasalam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace izara aitum lil janaza tafqumu, idan kuka ga jana'iza ku yi tsaye. Hatta tukhallifakum, har sai ta barku a baya, ku yi tsaye har sai ta wuce ku. Qala Sufyan, Sufyan yake cewa qala Zuhri, Zuhri yake cewa akhbarani Salim an abihi, Salim ya bani labari daga baban shi, yace Amir ibn Rabi'a ya bamu labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa zadal Humaydi, al-Imam al-Humaydi ya kara yace hatta tukhallifakum, har sai ta wuce ku auto da ko a ajeta, kenan in ba wucewa ba zai ta kuma a ce ha a ajeta in masalan a makabarta ce kake. Yace za ta karara zalika, idan wannan ya tabbata to me ake nihi da ma'ana tsayuwa ga jana'iza, inji al-Imam Ibn al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Yace Allah shine mafi sani, ala ta'zim lil amr maita, ana nihin girmama sha'anin mamacin, wal ijlal li amrillah kuma girmama sha'anin Allah, li anna al-maut fazi'un, saboda mutuwa hurgici ce da razani, fa yustaqbalu bil qiyam lahu wal jada, sai a fuskance ta da tsayuwa kuma da yi da gaske. Wa qad rawaya ar-rawatu, wannan ma'ana daga hadisin Ibn Umar yake cewa inna ma taqumuna izaman liman yaqbadu an-nufus, ku kuna tsayuwa ne dan girmama wanda ke amsar rayukan, ba wai dan saboda wannan ran ake girmama ba, wannan kahuri ne. Ahmad ya rawaito shi da Hakim, yace sahihul isnad, an rawaito daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri marfu'i, ma'ana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-maut faza'un, mutuwa hurgici ce, fa idza ra'aytum al-janazata faqumu, in kun ga jana'iza ku tashi ku yi tsaye. Ibn Abi Dunya ya rawaito shi ta wannan huska, kenan kaga kyarawan ne ya faɗi meye hikimar shine girmama sha'anin mutuwa. Ibn Abi Shayba ya rawaito daga hadisin Abi Huraira, wanda suka yi riko da zahirin wannan hadisin jama'a ne da yawa cikin sahabbai da tabi'ai da malaman fiqhu, kamar yadda zan mu gani a cikin baban da zai zo nan bayan shi. Wasu daga cikin malamai suka ga cewa ba za a yi ma jana'iza tsayuwa ba idan ta wuce, suka ce an liman tabi'aha an yajlisa wa illam tuda, wanda ke biye da ita yana iya zama koda ba a aje ta ba. An rawaito wannan, Hazimi ya nakarto wannan daga diyawa daga cikin malaman hadisi, daga malamai sun yi hujja da hadisin Aliyu Allah yarda shi cewa ya kasance yana tsayuwa ga jana'iza sannan ya zamna ya kwasa zama, wanda Muslim ya huddo shi. Wal ibn Hibban, Ibn Hibban yake cewa kana ya amuru bil qiyam fil janaza thumma jalasa ba'da zalika, ya kasance yana umarni da ayi ma jana'iza tsayuwa in za ta wuce, sannan kuma daga baya sai ya kwasa, cikin sahihi Ibn Hibban. A wani lafazin yace qama summa qa'ada, da yana tsayuwa ga jana'iza sannan sai ya kwasa, ma'ana duka Aliyu ake magana. A wata ruwa yace qama faqumna, yayi tsaye muka yi tsaye kuma muka ganshi ya zamna zuma muka ci gaba da zama, kenan yana nunin cewa zaman ya shahi tsayuwa ga jana'iza. Aliyu yake cewa ma fa'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa marra, tsayuwa ga jana'iza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aikata shi ba sai so daya, yayin da aka shahe shi tsayuwa ga jana'iza sai aka fasa. A wani lafazi yace qama maratan summa naha anhu, yayi tsaye ga jana'iza so daya sannan kuma yayi hani game da haka. Bazzar ya huddo cikin musnad din shi, fadalla haza anna al-qiyam mansukhun bil julusi, sai wannan ya nuna ji Ibn al-Mulaqqin a wannan ra'ayin, wannan fahimta cewa tsayuwa ga zama ga jana'iza ba sai an tashi ba ya shahi tsayuwa. Akan wannan al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib ya tayi da Urwa da al-Imam Malik rahimahumullah da Abu Hanifa da daliban su duka. Shafi'i ya kasance yake cewa Ibn Umar da sahabban Annabi saw sun kasance yajlisuna qabla an tuda'u al-janaza, suna zaman su kafin a sabke ma jana'iza. Wannan aiki Ibn Umar yana aikata haka. An rawaito wannan daga Amir ibn Rabi'a daga manzon Allah saw sabanin haka. sai wannan yayin nuni cewa subutu nasku ma hadasa bihi Amir abinda Amir ya ba da labari an shahi shi. Aisha ta yi inkarin tsayuwa ta ba da labarin cewa aiki ne ma na jahiliya an ga janaiza a meke ayi tsaye kamar yadda Baihaqi ya hudo cewa cikin baban hujjatu man za'ama annal qiyamu lil janaza mansukh a cikin abun nan sunan al Baihaqi al Kubra. Abdul Malik ibn Habib da Ibn al Majishun suke cewa zalika ala tawsi'a wannan duka da koyarwa cikin lamarin yace wal qiyamu fihi ajrun wa hukmuhu baqin tsayuwa tana da ladanta kuma hukuncin ta yana nan. Wannan a magana su wannan manyan malaman Malikiya guda biyu Ibn Habib da Ibn al Majishun. Wa qaulu malikun aula yace maganar Malik ita ta hi dacewa saboda hadisin Aliyu da ya gabata. Mai littafin Al-Muhazzab yace huwa mukhayyarun bainal qiyami wal qu'ud mutun yana da zabi tsakanin yayi tsayuwa ko kuma ya zamana. Wa qala jama'atun wasu mutane suka ce yukrahu al-qiyamu idza lam yurid al-mashy ma'aha an hana tsayuwa idan mutum ba tare yake tahiya da ita ba. In ba tare ba kuke tahiya da ita kawai ta zo za ta wuce kai tsaye an hana a wannan ra'ayi sai dai ho in tare kake da ita. Wa bihi qala Abu Hanifa Abu Hanifa fahimta shi ce mutawalla yake cewa yustahabbu al-qiyamu an so yin tsayuwa. Me yasa ake ta kawo wannan sabanin saboda mukhtalaful hadisin. Akwai hadisin da ya tabbatar da tsayuwa ko akwai hadisin da ya tabbatar ya hana ma tsayuwa. To sai zaman mukhtalaful hadisi ne shi yasa a cikin risala ta ta doktora nayi babe guda kan mas'alar tana da tsawo sosai. Yace fa amma al-qiyamu ala al-qabr hatta tuqbar amma tsayuwa akan kabari har sai abha an binne janaiza in an je da janaiza ma'ana an je da gawa kowa kai ya zamana ayi tsaye ana tsaye sai an binne wannan abun gakin mamacin. Qurdubi yake cewa karihahu qaumun wasu jama'a sun ki wannan abun wa amila bihi akharuna wasu kuma suna aiki da shi. An rawaito wannan daga Aliyu da Usman da Ibnu Umar wanda yayi umarni da shi Amr ibn al-As radiyallahu anhu shi yayi umarni da cewa in an je janaiza kowa kai zamna sai an riga an abun nan an binne ta. Sai babu na 47 arjaha wannan sai dai sati mai zuwa ku tuna mini in karanto shi cikin risalar da ni bayani. Babi na 47 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu mata yaqudu idza qama lil janaza baban dake bayanin yaushe zai zamana idan yayi tsayuwa ga janaiza in kai tsayuwa gare ta to kuma yaushe zaka zamana. Na 47 shine ko yace saqada hadha al-babu wa tarjama min riwayat al-mustamil wa sabata tarjama duna al-babu li rafiqihi. Wannan tarjama ta tabbata da wannan tarjama a ruwaya ta mustamili amma a wasu tarjamomi ta haɗu kai babu ita a ruwaya ta mustamili a wasu nusakh na sahih al-bukhari adda kwaita yanda mutum a cikin baban shi a cikin wani nusakhin shi ta sahih al-bukhari ya ga babu wannan baban ruwaya ce ta abun nan ta al-imam al-mustamili. Hadisi na 1308 al-imam yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Laysu an-Nafi ibn Umar radiyallahu anhu ana Amir ibn Rabi'a an an-nabi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa idza ra'a ahadukum janazatan idan dayan ku ya ga janaiza fa in lam yakun mashiyan ma'aha idan ba tare yake tahiya da ita ba ba cikin yan daukar gawar yake ba falyaqum hatta yukhallifuha to ya zamna har sai ya wuce ta sai ta zo ta wuce auto khallifu ko kuma ta wuce shi in shi ita take tahiya ko shi yake tahiya auto da umin qabla an tukhallifu ko kuma a ajje ta kahin ta zo ta wuce shi kenan in ya zamana kahin zawwa inda yake za a sabke ta kenan yayi tsaye har sai an sabke ta an ajje nan gurin da yace hatta yukhallifuha auto khallifuhu shakku min al-bukhari shakku daga al-imam al-bukhari ne ko kuma daga Qutayba lokacin da yake bada hadisin. Al-Imam an-Nasa'i ya rawaito daga Qutayba da Muslim daga Qutayba da Muhammad ibn Rumi dukkan su daga Lays yace hatta tukhallifuhu ba tare da shakku ba babu lafazin shakku da anan gaba da yake cewa autu da min qabla an tukhallifu ko a ajje ta kahinta wuce shi bayani ne akan abinda ake nihi a ruwaya ta Salim da ta gabata. Muslim ya hudo ta hanyar Ibn Jurayj daga Nafi'u da lafazin yake cewa idza ra'a ahadukum al-janaza falyaqum hina yaraha ta tukhallifu idza kana ghayra muttabi'uha idan ɗayan ku ya ga janaiza ya tashi ya miƙe mata tsaye lokacin da ya ganta har ta wuce shi in ba tare da ita yake tahiya ba. Hadisi na 1309 al-Imam al-Bukhari ke cewa haddathana Ahmad ibn Yunus yace haddasana ibn abi zi'ib an sa'id al-makburi an abi yake cewa kunna fi jinazatin mun kasance cikin wata janaiza fa akhadha abu huraira bi yadi marwan sai abu huraira Allah ya rida shi ya rike hannun marwan fa jalasa suka zamna qabla an tuda kahin a azi aje wannan janaiza fa jaa abu sa'id radiyallahu anhu abu sa'id yazo Allah ya rida shi fa akhadha bi yadi marwan ya rike hannun abu marwan qala yace mishi kumta shi fa wallahi laqad alima hadha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika wallahi yace na rantsa da Allah wannan shi karan kanshi ya sani ma'ana abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu gami da haka fa qala abu huraira sadaqa sai abu huraira yace eh yayi gaskiya kaga anan gurin shi da farko abu huraira ya kama hannun shi ya zama da shi lokacin da yayi tsaye ga jana'iza shi kuma wancan sahabi yazo kama hannun shi ya tsaye da shi yace abu huraira kanshi ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya umarce mu kuma abu huraira sai yace eh haka ne yayi gaskiya to kaga nan gurin idan ya kasance mutun dan kala kato ne ko dan shi'a zai samu gurin suka da cin mutuncin abu huraira tunda me yasa ya ja shi zuwa ga saba ma sunna kuma sai da aka gaya mishi yace eh haka ne to ba istihfafun bane bi amru sunna mantuwa ce ya manta shi abu huraira ko kuma ya kasance yana rike da wancan ra'ayin na cewa azamna sannan shi ya bashi mafi rinjaye kuma ya sallama ya saddaka yayi biyayya gare shi wanda wannan zai kasance faralama ce ga manƙaba gare shi kai kuskure a tunatar da kai kuma ka amsa zai zama na abun daraja ne ma ba abun suka ba sahabbai Allah rada su bussu i'timadun mukhalafa da saba ma sunna ta annabi alaihi salatu wassalam sai babe na 48 babi na 48 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu man tabi'a janazatan fala yaqudu hatta tudau inda amma nakibur rijali baban dake bayanin wanda ya bi jana'iza kada ya zamna har sai an sabke ta daga wuyan mazaje da suke dauke da ita fa in ka'ada umira bil qiyami in ya zamna a umarce shi cewa ya tashi yayi tsaye hadisi na 1310 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana muslim ya'ni ibn ibrahim shine muslim ibn ibrahim حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كتا اذا رايتم الجنازه فقوموا اذا كو ga janaiza ku yi tsaye faman tabi'aha wanda ya bita fala ya qaul kada ya zamna hatta tuda sai an ajje ta wanda tare da shi aka yi ta makabarta kai ya zamna sai an sabke janaizan nan daga wuyan mazaje hadisi na 1309 to ya akai haka wannan nusukin ya ce an kawo 1310 sannan kuma da tara kenan wancan ne da tara ko wancan ne zai zama da tara anan ya aka salisai wannan da 10 ko to nan kaga kuskure ya rubuta na harkon na 310 wannan kuma 309 yace haddathana ahmad ibn yunus haddathana ibn abi zi'ib an sa'id al-makburi an abihi qala yake cewa kunna fi janazatin mun kasance cikin wata jana'iza yace fa akhadha abu huraira radiyallahu anhu bi yadi marwan wannan shi kadai ne kenan maimaito wannan kuskure ne tunda gashi wanda shine wanda muka wuce ko kenan baban a takeice dai wannan hadisin ɗaya ne a cikin shi kenan wannan shi ya wuce kuskure ne maimaito shi aka kawo shi yace wa haza min afradil bukhari wannan hadisin na al-imam da yake ta iza ra'aytum la janaza fa qumu faman tabi'a fala yaqudu hatta tuda yace wannan yana daga cikin afrad na bukhari wanda bukhari kadai huddo shi muslim bai huddo ba wal awwalu akhrajahu muslim aidan na harkon ko muslim ya huddo shi wanda yayi riko da wannan zahirin hadisin jama'a ne da dama sun kasance suna tsayuwa cikin malamai ma'ana sun kasance suna tsayuwa ga jana'iza in ta wuce an rawaito wannan daga Abi Mas'ud al-Badri da Abi Sa'id al-Khudri da Qais ibn Sa'ad da Sahal ibn Hunayf da Salim ibn Abdullah ibn Hazm ya ƙara ce da Miswar ibn Makhrama da Qatada da Ibn Sirin da Sha'abi da Nakhai Ahmad da Ishaqa suke cewa in qama lam aibuhu in mutun yayi tsaye ga jana'iza bazan aibata shi ba kuma in yayi zaman shi babu laihi ma'ana akan hanya ce ta mustahabbanci tsayuwa a gare shin ba wajibi ba ibn al-munzir ya ambaci wannan wa inna a'immatul fatawa ala tarkul qiyami ala tarkil qiyam al-imam ibn al-mulaki ne ke cewa malaman da suke bada fatawa na fiqh hususun tahe akan cewa tsayuwa ga jana'iza an bar shi Ibn al-Munzir yake cewa wanda yake ganin cewa la yajlisu man tabi'aha ta tudau, cewa wanda ya bi jana'iza aka je makabarta kada ya zamana sai an sabke jana'iza nan daga wuyan mutane. Akwai Abu Huraira da Ibn Umar da Ibn Zubayr da Al-Hasan ibn Ali da Nakhai da Sha'abi da Auza'i. Yace amma Amru Abi Sa'id li Marwan, amma Abi Sa'id da ya umarci Marwan ya yi tsaye yana daga cikin afrad din shi kamar yadda Ibn Battal ya faɗa, wanda aka rawaito tsayuwa ga jana'iza daga gare su cewa idan ta wuce wanda aka ambata cikin baban da ya gabata. Yace lam yafaz an hadu minhum qawlu Abi Sa'id, ba wanda ya harrato magana Abu Sa'id. Zaman Abu Huraira da Marwan dalili ne akan cewa alima annal qiyamu laysa biwajib, sun san cewa tsayuwa ba wajibi bace. Wa annahu amrun matrukun laysa alayhi al'amal, kuma cewa lamari ne wanda an bar shi ba a aiki akan shi, ba da shi ake aiki ba. Ni annahu la yajuz, yace dan bi halitta ba an yakunu al'amalu alal qiyami inda mujlisani, a ce fahimta su tsayuwa ake kuma su zamana, da a ce wani lamari ne wanda ana aiki da shi ba zai boye kamar akan su kamar su Marwana ba, saboda abu ne wanda ana yin shi so diyawa, mutuwa ana yin ta yaje ba doye ba biyu ba ba uku ba, da a ce wani abu ne tsayuwa da ana yin ta abun ba zai boye gare shi ba. Wa kasaratu shuhudu min janaiz, da yawan shahar halarta janaiza da suke. To yace wal amalu fi hadha ala ma fa'ala ibn Umar was sahaba min al julus qabla wad'iha, aiki akan abinda suka tahi wasu daga cikin sahabbai kamar su Ibn Umar da wasu daga cikin sahabbai na cewa zama ana iya zama kahin a ajiye ta ma, duka dai akan lamari ne na abin na mustahabbanci ake magana. Na 48 ne ko Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa tambihani tambihi fadakarwa guda biyu. Zaini Ibn Al-Munayyir yake cewa inna ma nawwa hadhihi at-tarajum ma imkan jam'iha fi tarjamatin wahida lil ishara illa al-ittina'i biha, abin da sa Al-Imam Al-Bukhari ya nau'anta tarjamomin ya kakkasa su duk da cewa ana iya hada su a guri daya tarjamomin wannan cewa sha'anin babu man tabi'a janatan fala yaqudu hatta tuda, babu matai qaumi za qama ya qaudu iza qama lil janaza babu qiyamu lil janaza, duka wannan uku ana iya hada su a karkashin babu guda. Yace amma Bukhari ya ciccira su kowanne ya mishi baban shi dan saboda muhimmancin abun, kuma kowannan yana da hanyoyin da ya rawaito shi kuma saboda wata hikima. Wali anna ba'da zalika waqa fi ma laysa ala shartihi, dan wasu abubuwan sun zo a cikin hadisan da basu cika sharadin shi ba, sai ya takaita gami da ambatin tarjama wanda sun ya kawo hadisan da suka dace gami da abun nan sharadin shi. Anan da yake cewa rahimahullahu ta'ala idza ra'aytum al-janaza faqumu faman tabi'a fala yaqudha ta tuda, yace wa huwa yudhi, wannan yana nuni yana huddo abu kyarara annal murad bil ghayr mazkura man kana ma'aha aw mushahidan laha, cewa ka azamna sai an aje janaiza wanda yake tare da janaiza wanda yana tsinkayanta. Amma yanzu in misalan kana a mota ne janaizar da aka wuce da ita daga nan za a kai ta can makabartar garin mala, kai kana nan a tsaye ka san an kai kofa a kai ba, kenan wanda yake tsinkayan inda za a aje ta ko kuma wanda tare yake da ita, amma wanda a nesa yake kawai da sun wuce sai yayi zaman shi. Yace wa amma marrat fa laysa alayhi min al-qiyam illa qadar ma tamurru alayhi aw tudau indahu, yace amma wanda wuce mishi kawai tayi kamar yadda muka faɗa bai san ba inda za a kai ta, to bai gani inda za a kai ta, bakin shi kawai da ta wuce shi yayi zaman shi, ko kuma ya san cewa sun kai gurin da za a mata sallah. Ahmad ya rawaito daga hanyar Sa'id ibn Murjana daga Abi Huraira marfu'i cewa man salla ala janazatin wa lam yamshi ma'aha, duk wanda ya salla ga janaiza bai tafi tare da ita ba, fale kuma ta tagiba anu, to ya tsaya a tsaye har sai ta bace mishi, sai ta bace bai ganin ta, inda shi aka yi kuma bai samu tahiyya makabartar ba. Wa in masha ma'aha, in kuma tare yake da ita yace fala ya qauda ta tuda, kada ya zamana sai an ajiye ta. Kage ce fi hadha siyaqu bayanul ligayatil qiyami, a cikin wannan siyakin na hadisin an bayyana mana inda ake so gayar da ake so cewa mutun ya tsaya yayi tsayuwa, kenan kowa an hudu bakin iya tsayuwar da zai yi da wanda ke tare da ita da wanda shi ba tahiya ba yake tare da ita, dan saboda da mali annal ahadisu fasiruha ba'daha ba'da ifasiru ba'daha ba'da, hadisai bangaren suke fassara bangare, duk wanda zai dau hadisi daya yayi ta kawo shi yayi ta majagula irin nan kala kato yana zazzagin sahabban da suka rawaito da su Bukhari da su Muslim ne, amma hada kansa ake sai a huddo da natija. Wa annahu la yaqtasu biman marrat bihi, wada qur'ani ma haka ne, in aya ɗaya zaka dauka zaka yi ta suka qur'anin ka ce baka rada shi ba. Wa annahu la yaqtasu biman marrat bihi, cewa bai ke bance ba wanda ta wuce gare shi, lafazin tsayuwa ya shahi wanda ke zamne, amma wanda a sama abun hawa yake aka ce shi ya kamata yayi tsaye wa yakunu alwuqufi fi haqqihi kal qiyami tsayuwar da yayi kamar tsayuwa ce cikin haƙin wanda ke tahiyya ƙasa kenan ko a dabba ce tsaye da dabbar shi ta fasa tahiyya shine tsayuwar shi fa illa me kun ma'aha sai babina 49 babina 49 al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa babu man qama li janazatin li janazati yahudiyin baban da ke bayanin wanda yayi tsayuwa ga janaiza ta abun nan ta ba yahudi kamar yadda muka magana a rika leka hawkan hadari ya mame ba alamu to asa dan nesa da ya leko ka asa wanda a kusa yake wanda a kusa yake ba ya adalci ba babu na 49 babu man qama li janazati yahudiyin baban da ke bayanin wanda yi tsaye domin janaizar ba yahudi hadisi na 1311 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa hadathana Mu'az ibn Fadala hadathana Hisham an Yahya an Ubaydullah ibn Miqsam an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu daga Jabir dan Abdullah Allah ya rada shi yake cewa marra bina janazatin to yace marra bina janazatin wata janaiza ta wuce mu fa qama laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye ga wannan janaiza wa qumna bihi mu ma muka yi tsaye tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayuwa mu ma muka yi tsaye fa qulna ya rasulullah muka ce ya ma'aikin Allah innaha janazatu yahudiyyin wannan gawa ta ba yahudi ce qala sai yace idza ra'aytum al janazata fa qumu ku dai idan kun ga janaiza kawai ku yi tsaye kenan ka gane yake nuna ba sai ta musulmi ba tsayuwar dama saboda girman ma mai amsar rai ne kamar yadda ya gabata can baya ba ita gawar ba hadisi na 1312 al-Imam yake cewa haddathana Adam haddathana Shu'ba haddathana Amr ibn Murra qala yake cewa samaitu Abdurrahman ibn Abi Layla naji Abdurrahman ibn Abi Layla qala yake cewa kana Sahal ibn Hunayf wa Qais ibn Sa'ad Sahal da Qais sun kasance qa'idaini bil Qadisiyya suna zamana a Qadisiyya guri ne marru alaihima bi janazatin faqama aka wuce janaiza ta wajen su suka tashi suka yi tsaye faqila lahuma aka ce musu innaha min ahalil ardi ai wannan tana daga cikin ma'abuta ƙasa ai min ahalil zimma suna ne tana da cikin kahuran amana faqala sai suka ce innan nabiy sallallahu alaihi wasallam marrat bi janazatin faqama annabi sallallahu alaihi wasallam janaiza ta wuce da shi yayi tsaye faqila lahu aka ce mishi innaha janazatu yahudin ya ma'aikin Allah janaiza ce ta ba yahudi yana nihin hadisin can da ya wuce faqala sai annabi ya ce alaysat nafsan shin ba rai bane kenan kawai kasancewar rai ne na dan adam aka amsa shi ne ake ma tsayuwa ba musuluncin shi ba dan saboda ai ba mutunan bane ake girmama hadisi na 1313 wa qala abu hamza yake cewa daga amash daga amri daga ibnu abi layla yace kuntuma a qais na kasance tare da qais da sahal Allah ya rada su faqala suka ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam qala zakariya yace daga sha'abi daga ibnu abi layla yace kana abu mas'ud da qais sun kasance ya qumanu li janaza suna tsayuwa ga janaiza wannan sune hadisai guda biyu da asar da ya ambato al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anan a cikin sharhi ibn al-Mulaqin yake cewa qala Shafi'i fi ikhtilaf al-hadis al-Imam Shafi'i cikin ikhtilaf al-hadis misali cewa al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala cikin malaman mazhabobi guda hudu ya hisa yawan rubuce shi yake da rubuce kan sharhukan hadisai wanda ikhtilaf al-hadis sharhi ne dan su al-Imam Ahmad Allah mushraha ma bayyana ganin rubuta wani abu wanda ba hadisi ba to al-Imam Shafi'i ilmin mukhtalaf al-hadis ne awwalu man kataba fi ilmin mukhtalaf al-hadis hadisai kasance masu cin karo da juna wannan hadisin ya ce hori wannan ya ce baki wannan ya ce ayi gabas wannan ya ce ayi yamma hadisan dai dake cin karo da juna su ake cewa mukhtalaf al-hadis to wannan harkon wanda ya fara rubutu akan shine al-Imam Shafi'i rahimahullah to wannan hadisan ya kawo su a cikin ikhtilaf al-hadis ya samu littan ikhtilaf al-hadis yana nan karami ne mujallad ɗaya ne yace wa haza a'ani wannan abin da yake nihi shi al-Imam Shafi'i al-qiyam la ya'du an yakuna mansukan tsayuwar wannan ina ganin ta kasance shafafwa ce inji al-Imam Shafi'i aw yakunu qama li'illatin qad rawaha ba'd al-muhaddisin yace ko kuma annabi yayi tsaye ne saboda wani dalili wanda wasu daga cikin malaman hadisi sun ambace shi wa hiya karahatuhu an tadula janazat yahudiyyin shine abin da yake nihi kada jana'izar ba yahude ta tsallake shi ko da sai nake cewa azahuri ko kuma warin wannan gawa ta ba yahudan ta abin gakin shi ya tutar da shi shi yasa yayi tsaye kamar yadda ibn shahin shi ya huddo a cikin nasikhul hadis wa mansukhi da wannan lafazi wa ayyuha kana faqad jaa anhu tarkuhu ba da fi'li yace duk wanda ta kasance dai inji shafi'i Allah mashi rahama yace ya zo dai labari cewa annabi ya daina tsayuwa ga jana'iza bayan canda yana yi wal hujjatu fil akhir min amrihi hujja cikin lamarin shi na karshe cikin abun shi na karshe ake dauka kamar yadda yazo cikin sunan abi dawud inna ma yu'akhadhu bil akhir bil akhir min amr an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil ahadath fal ahadath ana amsa abun da yake karshe wanda sannan na karshe daga lamurran annabi sallallahu alaihi wasallam in hadisi yazo an ce annabi yayi kaza kuma anan ya bari eh a duba tarihin su wanne ne yazo daga karshe sai a rike shi wancan hi a ga cewa na farkon shi to shahihin shi aka shahe shi yasa sanin nasikhul hadis wal mansukh la budda min ma'rifati at-tarikh ba makawa sai an san tarihin wace magana ta zuwa wancan lokaci sannan wace magana sannan ake iya sanin cewa nasikh wal mansukh dole ne matakar ba a san ba la da'awatan an-naskh bi ghayr ma'rifati at-tarikh duk wanda bai san tarihin sunna ba to ba zai yi ba da'awar tarihi duk magana da annabi ya faɗa a san cewa alayhi salatu wasalam a wace shekara ya faɗi wannan magana sannan kuma wata ma in ya faɗe ta a san a wace shekara ya faɗe ta dan an samu cin karo da juna a san cewa wacce ta farkon ita ce shafafa sannan ta biyin ita ake aiki da ita ma'ana ta ƙarshen ba makawa sai an san tarihi al-imam al-hazimi mai littahin nasikhul hadis wa mansukhihi Allah mashi rahama yake cewa malamai sun yi sabani cikin wannan sha'anin wasu suka ce ya qumu idza ra'aha mutun zai yi tsaye idan ya ga jana'iza mafi yawancin malamai sun tahi akan cewa laysa ala ahadin al-qiyam laha ba a azama kowa bai yi tsaye ga jana'iza dan ya ganta an rawaito wannan daga Aliyu da dan shi Hasan da Alqama da Aswad da Nakhai da Nafi ibn Jubair ibn Hazm ya rawaito da cewa hamma ibn Abbas da Aba Huraira kuma malaman Madina duka haka suka tahi sun tahi akan cewa al-amru bil qiyam mansukun cewa al-umarnin ayi tsaye in an ga jana'iza wannan an shahi shi haka yazo cikin al-i'tibar fi nasikh wal mansukh min al-asar na al-imam al-hazimi rahimahullahu ta'ala a cikin wata riwaya ta Tirmidhi wadda tana da rauni daga hadisin Ubada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsayuwa ga jana'iza sai an sa ta kabari sannan ta wani bayhude ta wuce aka ya aikata irin yadda ake aikatawa ya ce mishi ijlusu khalifu wa ku zamna ku saba musu fa jalasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamna wannan hadisin sai dai yana da rauni da ace ya inganta da sai zamana abun ruko ne 49 eh akwai shi ko to ina ga daga Bukharin wannan sai mu tsaida ko wa maqsudul hadisi annahu yastamirru abinda hadisin yake nihi Allah yastamirru al-insanu anil ghafla dan adam kada ya wuce akan ruduwa ba'da ru'yatil maut bayan ya ga mutuwa ma ya ci gaba da rafkana shi yana shan shayin shi ko yana tallar shi ko yana wani cin abincin shi ya ga mutuwa ma zuciyar dai tana nan a kekashe kenan in ya ga mutuwa ya tsaye da abin da yake ya nuna hurgita da razana ga sha'anin Allah saboda abin da zai idan an ga yayi wannan ya kyale ya ci gaba da harkokin shi alama ce ta tasahulanci da mutuwa to anan gurin sai ya zama mataccen namummuni da na kahuri duk ɗaya ne saboda girmama sha'anin mutuwa ake nihi tace hikima wa fihi tanbihun ala anna tilka alhala yanbaghi liman ra'a an yaqlaqa ciki akwai dalili da fadakarwa cewa duk wanda ya ga sha'anin mutuwa ya kamata ya shiga cikin hurgici da razani dan saboda ita kuma ya rika kai kawo a samu cewa kada ya zama an ga ko kulawa bai ba ko akai bai kawo abun ba nan da yace alaysa tanawsan shin ba rai bane yace wannan bai cin karo da magana da ta gabata ta'alilin da ya gabata inna lil maut faz'an lalle mutuwa tana da hurgici da razani kamar yadda ya kawo dogon bayani yace in ana tsayuwa ne saboda girmama abun nan girmama mai daukar ran ba wai girmama shi wanda ya mutu ba saboda hadisi yana cikin mukhtalaful hadis an yi hujja akan wannan hadisin cewa ala ikhraj aljawazi ikhraj janaiz ahli zimmati naharan ya halitta a huddo gawar kahuran amana ma da rana dan saboda bambance su gami da jana'izojin na musulmi wanda ya nuni da wannan shi'an Imam Az-Zain ibn al-Munayyir allazim ta musu saba ma musulmi wajen wasu abubuwan su na kai jana'iza wajen binne gawa ana cewa idza sabata an-naskhul liqiyam tabi'ahu ma adahu idan shahi wa tsayuwa jana'iza ta zo to duk wani abin da ba shi ba kuma ya bi shi idan shahihi ne, idan tsayuwa an shahi ta, to kuma duk wani abin da ya biyo tsayuwa babu shi, shi ma an shahi shi. Sabit hadarin akwai shi ko? To kawai ina ga tsayi da zan mi kan muje anan, ina ga zan mu takaita da in ya zama da hadisin ba mun yi da sashi ba. Zan mu takaita nan, da na so mu kai babbe na 52, to amma dalilin hadarin nan zan mu takaita. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah ma gafara, sai Allah kai mu sati na gaba insha Allah. Inda an ga kalam nan da in san ya alama yawa na aljanna 50 ne zan mu tashi. Thank you.